da yake jawabi bayan gabatar da sakamakon gwaje-gwaje da aka yi wa gwamnati Bala Abdulkadir Kauran Bauchi, kwamishinan ayyukan lafiya na jihar Bauchi Dr. Aliyu Muhammad Maigoro ya ce gwamnati Bala Muhammad ya cika dukkan ka'idojin da ake so domin sallamar sa.
To shi su shugabannin da suke kula da su shi excellency kenan ko marasa lafiya na COVID-19 a wannan jiha tamu sun tabbatar ya cika ka'ida, dama ba shi da wani alama, kuma duk gwaje-gwajen sa sun nuna normal banda shi na COVID-19. Saboda haka da aka yi wannan gwajin aka tabbatar gwaji guda biyu sun tafi babu wani matsala, an cika duk wani ka'ida da ya dace a sallame shi, shi yasa yanzu muka zo muka sallame shi. Saboda haka ya warke
yanzu ga shi ta mura mutum guda kenan cewar ya alƙalamin yake.
Yawwa, alƙalma yanzu a yau ranar 9 ga watan 4 2020 mu a nan jihar Bauchi muna da guda 3 yanzu a kwanta a asibiti, mun sallami daya sannan kuma babu wanda ya mutu kuma babu wani wanda yake a galabaice. Dama yanda muku bayani muna da kesu guda 4 ne a kwance, to mun sallami daya yau, so guda 3 suna nan a kwance kuma muna ba su magani kuma babu wani tabanta da hankali, kuma lokaci ya zama dauki sample nasu mu je a kai na farko a kai na biyu sun su cika kaida a sallame su. So a halin da muke ciki yanzu a Bauchi muna da mutane 3 ne a kwance suna nan a asibiti, mun sallami daya babu wanda ya mutu, shine dai alƙalman da muke da su yanzu a hannu.
Anasu jawabin gwamnati Bala Muhammad ya godewa Allah da ya warkar da shi daga cutar corona a bayan da ya jarabe shi da cutar.
Mun godewa Allah da ya warkar da mu, kuma mun godewa dimbin al'umma da suka mana addu'a. Allah ya saka da alheri. Wannan cuta dai ya dada sani na yi kankan da kai, kuma na natsu na lura cewa shugabanci dai abu ne alheri ne amma nauyi ne akan kowane dan adam. Kuma ya nuna mun cewa ba zan iya biyan al'umman jihar Bauchi ko Najeriya iya soyayya da suke nuna mun ba, musamman ma a lokacin da Allah ya jarabce ni da wannan ciwo. Allah ya saka da alheri, Allah ya bar mu cikin zumunci da kaunarsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi Dr. Ladan Salihu ya ce yanzu za a gudanar da ayyuka masu inganci wa al'ummar jihar Bauchi.
Abinda zan faɗa wa jama'a shine yanzu gwamna ya samu ƙarin nutsuwa, ya samu garan bawul da yardan Allah daga wajen Allah na lafiya, ya samu ƙarin ƙarfin jiki, ya samu hutu na kwanaki 20 zuwa 21. Saboda haka ya fito da ƙarfin jikinsa da nutsuwa da kuma yardan Allah zai yi wa jama'a aiki tukuru, zai yi wa jama'a aiki ba tsayawa, zai yi wa jama'a aikin da za su ji daɗi su yaba, zai yi wa jama'a aiki da za su yi furuci na godiya wa Allah.
Abdulwahab Muhammad, Amurka daga Bauchi a Najeriya.